Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tsila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Litinin 26 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya. Kasar Colombia ta zarta miliyan 1 na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Haka kuma za a ji cewa akalla mutane 100 aka kama biyo bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda, babban birnin Angola.
Kanin labaran kenan. Yayin da gwamnatin Najeriya ke kokarin kawo ƙarshen tashi-tashin hankula da aka fuskanta a ƙasar sanadiyar zanga-zangar SARS, ta ce tana ɗaukar matakai na biyan buƙatun da masu zanga-zangar suka bayar, amma za ta gudanar da bincike.
Ana ta kawo da ke da wannan hannun su ba da kari wajen cewa ta a hukuncin wanda aka kama da jiki na sa hannu cikin wannan hatsari.
Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya kafa dokar hana fita biyo bayan wasosan da jama'a ke yi a wuraren ajiye kayayyakin gwamnati.
Duk abincin da muka raba a wannan jiha a lokacin wannan wahala na lockdown, gwamnatin Adamawa ita ta siya abincin da aka raba. Babu abincin da muka karɓa daga wurin federal government. Wannan abinci da yau aka yi wawan sama ba federal government suka ba mu ba.
Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a Najeriya ta haramta duk wasu ayyukan ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra, wato IPOB. Yau za mu jingine shirin ciki da gaskiya domin kawo muku rahotannin al'amuran da ke faruwa a Najeriya. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya, inda hukumomi ke kokarin kawo ƙarshen wawushe kaya bayan kwashe makonni biyu ana zanga-zanga a ƙasar da tafiyewan jama'a Afirka. Shugaban na Najeriya ya ƙara da cewa yana goyon bayan gudanar da bincike a jihar Lagos don tabbatar da adalci ga masu zanga-zangar lumana da suka rasa rayukansu daga jami'an tsaro da kuma waɗanda suka yi asarar dukiya a lokacin tashin hankalin, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. Ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su kiyaye zaman lafiya da 'yan uwantaka, in ji sanarwar. Afka masu zanga-zangar lumana a Lagos a makon da ya gabata, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 a cewar ƙungiyar ta Amnesty, ya harzga ƙasar da ma ƙasashen duniya. An soki Buhari sosai saboda rashin yin magana bayan tashin hankalin. A jiya Lahadi, lamura sun lafa a Lagos, babban birnin tattalin arzikin ƙasar, bayan da gwamnati ta sassauta dokar hana fita da aka sanya ranar 20 ga watan Oktoba don hana ƙaruwar tashin hankali. An cinna wa gine-ginen gwamnati wuta a wurin, an wawushe manyan kantuna tare da lalata ababen hawa yayin rikicin. Amma hukumomi na ta fafutukar kawo ƙarshen guguwar sace-sace a wurare da dama na ƙasar, inda dimmin jama'a suke bijirewa dokar hana fita don wawushe rumbunan ajiyar gwamnati. Kasar Colombia ta zarta miliyan 1 na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi, bisa ga bayanan cibiyar da ke sa ido kan cutar coronavirus ta jami'an Johns Hopkins ta tattara. Kasar ta Latin America ta samu sabbin kamuwa da cutar 8,769 daga Asabar zuwa Lahadi, wanda ya kawo jimlar miliyan 1,717,711, kuma adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya kai 30,000. Colombia ta zama ƙasa ta takwas da ta sami yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus miliyan 1, bayan Amurka da India da Brazil da Rasha da Faransa da Argentina da kuma Spain. Faransa da Spain sun wuce matsayin miliyan guda ranar Juma'a. Ƙasar Amurka ta kafa tarihi a yau da yawan mutanen da suka kamu da cutar 83,757, wanda hakan ya wuce yawan da aka taɓa samu a rana ɗaya, wanda aka samu ranar 16 ga watan Yuli da sama da mutane 6,000. Shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence, Mark Short, ya kamu da cutar coronavirus kuma ya killace kansa tun ranar Asabar. A cewar mai magana da yawunsa, wanda ya ƙara da cewa an gwada kansa da matarsa ba su da cutar kuma suna cikin koshin lafiya. Shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da takwarorin su na takara jiya Lahadi sun kara magoya bayan su karfi tare da neman shawo kan sauran masu kada ƙuri'ar da ba su yanke hukunci ba kan wanda za su zaɓa kwanaki tara gabanin zaben kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba. Trump ya halarci wasu gangami cikin kananan jihohin arewa maso gabas na New Hampshire da Maine waɗanda ƙuri'unsu za su iya zama masu muhimmanci a zaben. Trump da Biden na ci gaba da neman ƙuri'u 270 don samun rinjaye cikin ƙuri'u 538 masu muhimmanci da ake kira Electoral College, inda ake amfani da sakamako ga wanda ya samu nasarar jiha-jiha ba yawan ƙuri'a jama'ar ƙasar ba.
Sarfil Hashim Gumal zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ɗaukan matakai na biyan bukatun da masu zanga-zangar 'yan SARS suka bayar, amma za ta gudanar da bincike don gano duk waɗanda ke da hannu da sauya akalar zanga-zangar zuwa ayyukan ta'addanci ta kuma hukunta su. Ministan al'amuran 'yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi shine ya bayyana haka a wata ganawa da manema labarai a Sokoto. Wakilinmu Muhammad Nasiru ya hada mana rahoto akan haka.
Gwamnatin Najeriya tuni da ta dauki matakai domin biyan bukatun masu zanga-zangar inda ta fara da roshe rundunar ta SARS, yanzu kuma ta bayar da umarni na kafa kwamitoci a jihohi domin bincike na duk wani nau'i na cin zarafin talakawan Najeriya da manufar hukunta duk wanda aka sama da hannu a ciki. Za a kuma fito da wani tsari na tallafawa iyalan waɗanda aka gallazawa ko kuma suka riga mu gidan gaskiya. Gwamnatin dai a cewar ministan lamuran 'yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi ta yi amanar cewa matasan sun fito zanga-zanga ne da kyakkyawar manufa, amma daga baya wasu baragurbi suka karkata ta zuwa ayyukan ta'addanci.
Cigaban wannan ƙasa da haɗin kan ƙasar nan zaman lafiya abu ne hakke ne na gwamnati da suke nan, kuma hakke ne na demokuraɗiyya na su zaman lafiya. Don haka wajibi ne a nanata ma wanda ke da wannan hannu su kwana da kari, kuma san cewa za a hukunta duk wanda aka kama da laifi na sa hannu cikin wannan ta'addanci.
Wani abu da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya kwanan nan shine yadda ake fasa wuraren da aka aje abincin da za a tallafawa jama'a ana wawushe abincin.
Sun yi wannan ne domin su nuna Najeriya a matsayin wata ƙasa wadda ke da yunwa, matsayin wata ƙasa wadda ke da shugabanni waɗanda suna da abinci sun aje a hana mutane. Saboda haka su ne suke bi wurare suna fasawa. A san cewa wannan abinci na tallafi ne na COVID-19 ba, kuma ana nan ana rarraba ma waɗanda tallafin ya shiga kamata a ba su. Babban Inspector General na 'yan sanda ya ba da umarni cewa a kai 'yan sanda masu tsare waɗannan wuraren.
Da yake bayan roshe rundunar ta SARS an kafa wata wadda za ta maye gurbinta ta SWAT, kuma ga ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa a Najeriya musamman abin da ya faru a makon da ya gabata a jihar Zamfara, inda aka kai ma mutane sama da 20 yankan rago. Yaushe ne wannan rundunar za ta soma aikin ta?
Wannan training nasu zai dauki yadda kusan wata guda. Muna fata da idan suka gama za mu sake diba su mu tabbatar da cewa sun cancanci su wannan aiki ta hanyar lafiyarsu da kwarewarsu da kuma hankalinsu.
A wani bangare kuma kungiyar mabiya idar Shi'a ta Najeriya ta bakin jagoranta a jihar Sokoto Sidi Maniru mai nasara ta yi wa 'yan Najeriya jaje akan asarar rayuka da dukiyoyi da aka samu a lokacin zanga-zangar da aka yi. Ta kuma ja hankalin gwamnatin Najeriya akan ta yi adalci wajen warware matsalolin da jama'ar ƙasar nan suka fada a ciki.
Kada ya zamanto a yi kitso da kwarkwata, ba yanda za a yi mu mance da batun malam ko mu hita batu. Maganar mu duk wanda aka runce ido ana kin kawo ta matsalata. A yi nazarinta da kyau mutanen ƙasar ga da 'yan majalisar ƙasar ga kan dan warwarewar ga matsala ta mutum 30 da wani abu da ake da a wacce an kashe ko 51 kamar da garbashewa yake. To akwai 347 officially daga gwamnatin jihar Kaduna. Mu na mu 1000 da wani abu 1000 plus aka kashe muna, muna da album ɗinsu da pictures da duk abin da mutum ka so na information.
Duk da yake kungiyar ta koka akan abin da ta kira cin zarafin da ake yi mata, ta ce kofar ta a buɗe take idan ana buƙatar sulhu da ita. Ga yadda da take ganin har yanzu ba a taya mata ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da labaran kashi na biyu.
Makonni 11 bayan zaben shugaban kasa da aka yi ta takaddama, rikicin tsohuwar jamhuriyar ta Soviet ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa, Sibiliana Tikishokaya ta saka. Kin saukan Lukashenko bayan shekaru 26 akan karagar mulki, zai gwada ko 'yan adawa suna da dimmungon bayan da suke bukata don dakatar da kamfanoni daga aiki a duk fadin kasar mai mutane miliyan 9.5. Tikhanovskaya, wacce ta tsere zuwa Lithuania bayan zaben ranar 9 ga watan Agusta domin kare lafiyarta da iyalanta, ta buƙaci 'yan ƙasar Belarus da su fara toshe hanyoyi a yau Litinin, su kuma rufe wuraren aiki, su daina amfani da shagunan gwamnati da ayyukansu, tare da cire duk kuɗaɗensu daga asusun bankinsu. Akalla mutane 100 aka kama biyo bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda, babban birnin Angola, wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya Lahadi. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga don tarwatsa zanga-zangar da ta jawo kusan mutum 2,000. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan hanyoyi ta yin amfani da duwatsu da itace da kuma kona tayoyin mota. An kame da dama daga cikin masu zanga-zangar, ciki har da 'yan jaridar da ke daukar rahotanni a wajen. Dakaran haɗin gwiwa da ke samun goyon bayan Amurka SDF na ci gaba da kai har-hare kan 'yan ta'addan da ke alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta IS a gabashin Siriya. A daren jiya, dakaran Siriya sun kame mambobin wata ƙungiyar Daesh da ke alhakin kai har-hare a Da'ezo, bisa ga cewa kafar labarai ta Da'ezo a jiya Lahadi ta hanyar amfani da kamar larabci ga ISIS. Mambobin ƙungiyar ISIS uku aka kame a harin na ranar Asabar, kuma sun fito ne daga yankin Shuhel na lardin gabashin, a cewar kungiyar ta kafan yaɗa labaran.
Kabida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan wasoso da jama'a ke yi a wuraren ajiye kayayyakin gwamnati, yanzu haka gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya kafa dokar hana fita. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahoto akan haka.
A jawabin nasa, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya karanta batun cewar kayayyakin da ake wasoson gwamnatin tarayya ce mata aiko.
Mutane ne wanda basu amince da wahaloli da muke fama cikinta a wannan jiha ba. Gwamnati kuma ba za ta iya zona babu abinci a White House ɗinta ba. Duk abincin da muka raba a wannan jiha a lokacin wannan wahala na lockdown, gabaɗaya gwamnatin Adamawa ita ta siya abincin da aka raba. Babu abinci da muka karɓa daga wurin federal government. Wannan abinci da yau aka yi wawan sama ba federal government suka bamu ba. Melinda Gates Foundation da sauran foundations na duniya su suka hada kuɗi suka kawo da sauran 'yan kasuwanmu a nan. Lokacin da suka kawo wannan abincin suka bamu, mafi yawan abincin ba su kawo ta ba, kuma muna kan jira cewa za su kawo yau, za su kawo gobe. Na sha buga waya ina tuntuɓan hukumomi da suke da hakkin kawo wannan abincin, ba su kawo shi ba har Allah ya kawo rana ta yau. Amma babban abin shi ne wannan gwamnatin tana da tsari na raba wannan abincin. Idan muka samu muna kaiwa zuwa kauyuka, muna rabawa zuwa kowane ward. Muna da ward 226, muna da units guda 2,602 a wannan jiha, kuma haka muke bin tsarin raba wannan abincin.
To sai dai kuma, duk da dokar hana fitan da aka kafa, wannan dokar ta soma aiki da misalin karfe 3 na ranar jiya Lahadi, jama'a musamman ma matasa sun koyi biris da wannan doka, tare ma da kai farmakin wasoso a wasu wuraren da aka ajiye kayayyakin. Kuma lamarin ba wai kawai a fadar jiha ya tsaya ba, har da ma wasu kananan hukumomi da suka hada da Numan. Martanin ta dangane da abubuwan da ke faruwa, rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ta bakin kakakinta DSP Sulemani Hanguroje ta ce fa yanzu ta dauki wasu matakai.
Ibrahim Abdulaziz, lallai mun samu labarin aukuwa haka nan a wasu wurare, amma kwamishinan 'yan sanda ya riga ba da umarni ga dukkan jami'an tsaronmu da su tabbatar da tsaro a dukkan inda ake tsammanin hakan za ta iya faruwa, kuma muna iya kokarinmu domin tabbatar da mun dakile wannan fitinan da ya taso.
Kamar Adamawa a makwabciyar ta ma jihar Taraba an samu irin wannan turmutsi, inda shugabannin al'umma ke kira da akai zuciya nesa. Sanata Aisha Jumai Alhassan da ake wani kabi da maman Taraba ta kuwa kira nema da cewa
Taraba ba Taraba kawai ba Najeriya gaba ɗaya abubuwan ba daɗi, saboda haka ni a matsayina na uwa tukuna sannan na shugaba a siyasa ina roƙon youth wato yaranmu da su yi haƙuri haka nan da wannan al'amari. Abinda zaman lafiya bai bayar ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Sun yi magana, sun ba da haƙuri. Shugaban ƙasa ya fita ya amsa kira da suka yi na a cire SARS, an rusa SARS. Sauran abubuwa da suka nema gwamnoni sun yi alƙawari, shugaban ƙasa ya alƙawari za a duba. To kaga idan shugabanni sun yi irin wannan magana, ya kamata mutane kuma su yi haƙuri. Saboda haka ina roƙon ƴaƴanmu da su yi haƙuri da wannan al'amari haka nan, domin kada ya zai jawo mana fitina.
Koma da menene dai, yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da gwamnatocin jihohin biyu za su ɗauka dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba, inda gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a Najeriya ta haramta duk wasu ayyukan kungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra wato IPOB, tare da neman shugaban IPOB a jihar Rivers Mr. Gbere ruwa a jallo akan tukuici miliyan 50. Daga Fatakol ga rahoton Lamido Abubakar.
Gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta saka dokar hana duk wasu take-take na 'yan kungiyar nan da ke fafutukar ɓallewa daga Najeriya domin kafa ƙasar Biafra wato IPOB ƙarƙashin jagorancin Musa Nnamdi Kanu a jihar ta Rivers. A baya-bayan nan, wannan dai shi ne karo na biyu da aka haramta ayyukan wannan kungiya tun bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta soke ta ɗungurungun. Gwamnan jihar Rivers Barista Yenso Wuke ya sanar da dokar hana duk wasu al'amura na kungiyar ta IPOB da suke yi daga lokaci zuwa lokaci, musamman a shiyar Obibo da Elelenwa duk a jihar ta Rivers. Gwamnan jihar Rivers Barista Yenso Wuke ya ce,
"We're all witnessing to yet another orgy of violence and destruction inflicted by IPOB at Oyibo local government area.
Yana cewa ne kungiyar nan ta IPOB ita ce ta kawo cikas wajen haddasa tashe-tashen hankula da suka afku a jihar ta Rivers yayin zanga-zangan kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SARS. Ya ce labudda gwamnati ba za ta sake lamunta da kungiyar ta IPOB ba a jihar ta Rivers ta riƙa ta da zaune tsaye. Haka kuma gwamna Yesu Wuke ya ce,
"A ransom of 50 million naira will be given to any person with useful information that will lead to the arrest and prosecution of the same standing."
Gwamnatin jihar ta Rivers ta ayyana kyautar naira miliyan 50 ga duk wanda ya yi kokarin kamo shugaban kungiyar ta IPOB a jihar ta Rivers domin ya zo ya gurfana a gaban shari'a domin a hukunta shi. Na zanta da wasu 'yan arewacin Najeriya da hare-haren 'yan IPOB ya shafa a yankin kudu maso kudancin Najeriya, kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Malam Lawa ke zaune a garin Port Harcourt. Jawabin da gwamnatin jihar Rivers ya yi akan IPOB, wallahi mun ji daɗin wannan magana, don tunda gwamnati yake jawabi bai taɓa abin da ya faranta ma musamman baki ko kuma in ce mu mutanen arewa ba irin wannan magana. Tsakanin da Allah, ita wannan kungiya idan ta fara wannan abin nata, ba ta da wanda target ɗin ta yake kai sai ɗan arewa, ba ruwansa da kai musulmi ne ko kai kirista, in dai kai ɗan arewa ne to shikenan target ɗinsa a kanka ne.
Sunana Idris Bashir, limamin masallacin Juma'a da ke garin Abaki har Abiyar. Baki da suke cikin wannan jiha tsakani da Allah sun shiga halin kakalikai, kuma wannan kungiya kara karfi take yi.
Haka kuma na tuntubi wani dan kungiyar dan rajin kafa kasar Biafra, wato IPOC, da Nnamdi Kanu ke jagoranta, dake da suna Chinanso Nwachukwu. Kuma ga abin da yake cewa,
Chinanso Nwachukwu, member of IPOC, that is yes, we will be looking at IPOC, that is IPOC that is doing everything. IPOB is not a group of people that is destructive. Do things accordingly.
Yace gwamnatin jihar Rivers Yesu Wuke yana neman yan kungiyar IPOC ruwa a jallo. Ina son tabbatar maka da cewa kungiyar IPOC ba kungiya ce ba da ke kawo tashe-tashen hankula. Kungiya ce mai gudanar da ayyukanta bisa tsari, kuma hasarar rayukan da aka yi na baya-bayan nan, musamman na yan arewacin Najeriya, ba na tsammanin yan kungiyar IPOC su ne suka aikata haka. Kuma a sanin muke muna jin umurnin mai gidanmu Musa Nnamdi Kanu.
Fighting against Hausa people destroying their property, I don't think it's coming from IPOC, because I know when our leader is.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu dawo arewacin Najeriya, inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce kayan tallafi da aka sace da yawansu na da hadari ga rayuwar waɗanda suka yi amfani da su. Jami'an gwamnatin Kaduna waɗanda suka zagaya wuraren da aka balle don ɗibar kayan tallafin da na wasu hukumomi sun ce cikin kayan da aka sace har da magunguna da aka keɓe da ake dab da ƙonawa da kuma wani waken soya da aka sa mai maganin ƙwari. Isa Lawal Ikara Gareka.
Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan na cikin tawagar jami'an gwamnatin jihar Kaduna da suka zagaye guraren da aka yi barna karkashin jagorancin mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balarabe, kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da abin da suka gani.
An sace kayayyakin mutane da na gwamnati, akwai wani hukumar da take yaki da fatocin kwari na jabu da sauransu, wato NAFDA, kuma abin da kai ci akwai magunguna na jabu wanda ana gab da lalata su, wanda wayannan ba ta garin duk suka yi awon gaba da su.
To me yasa aka aje abin da ya riga ya lalace shiru har wannan lokaci?
To ai magunguna kamun a lalata su dole ne sai an samu oda daga kotu.
To ya maganar kayayyakin abinci da aka ce ya kamata gwamnati ta raba wanda su suka yi suka fara diba?
Wannan maganar ba gaskiya bane. To an kace abinci ake nema, me ya hada abinci da magunguna, me ya hada abinci da kekunan dinki, me ya hada abinci da shiga gidan wasu wanda ba su ji ba su gani ba, wannan wani abu ne kawai daban.
Dokar hana zirga-zirga ta sahoyi 24 da gwamnatin jihar Kaduna ta kakaba dai ba ta samu karbuwa gurin kungiyar Kristocin Najeriya kan reshen jihar Kaduna ba, kamar dai yadda shugabanta rabaran Joseph John Hayabe ya nunar.
Mun yi Allah wajen da matasa da suka bari a yi amfani da su domin ba ta dukiyoyin jama'a da kuma kawo tsoro cikin gari, amma mun lura kamar gwamnati ma ta yi kuskure wajen saurin ba ta doka. Kamata sai abu ya sha karfi, ba za a iya magance shi ba da za ce za ba da doka.
Ya rabaran ba ka ganin ko kila ana tsoron abin da ya fara a irin jihohin Eko wanda abin kuma ya ta'azzara?
A'a, to mun lura da can ne ya aka gama. Dokan ya biya bukata ne, idan da gaskiya ne abinci da ya zama na mutane da tallafi aka boya. Ina ji nan ne ma da gwamnati ta fi magana ta nuna duk wanda ya boya abincin nan za a tabbata an hukunta shi.
Sai dai kuma majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna na da mabambancin ra'ayi, inji sakataranta Malam Yusuf Yakub Al-Gasiyu.
Duk abin da ake bukata a neme shi ta hanyar sulhu, amma kada abin da zai kawo mutan tashi hankali.
Wasu suna ganin ba wani abu ya jawo wannan ba illa ganin kayan abincin da aka ce a raba na wannan corona wanda wasu gurare ba su raba ba.
To yanzu baka ji gwamnatin ba tana cewa wannan ma kayan akwai chemical a ciki ba? In ya tabbata cewa akwai chemical a cikin su, wani jiya tira ya balle ya je ya ci, yanzu me zai same shi yanzu?
Har cikin daren jiya Lahadin da mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna ta yi jawabi ga al'umar jihar Kaduna game da halin da ake ciki dai, gwamnatin ba ta sanar da sassauta dokar hana zirga-zirgan ba. Ko da yake dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce an kama wasu mutane.
Akwai akalla mutane 11 wadda suka shiga a hannu wadda aka same su da kayayyakin al'umma. Akwai kuma wadda har yanzu ana nan ana neman su a ruwa a can.
wasu al'ummar jihar Kaduna dai na da ra'ayin cewa idan bera da sata ita ma dai daddawa da wari.
Sunana Samaila Adamu, amma mun kira na da injiniya. To ba kyauta ba, amma su ma gwamnati ba su kyauta ba. Dan magana na gaskiya shine abincin nan an ba ku, me na ku ku aji? Sannan kuma ku zo ku mukana mutane ne kofi.
Malam Bashir sunana daga nan Rigaci. Sun fada ma abin da bai dace ba, amma ta wani bangare wannan abin da suka yi sun yi daidai. Dukiyar al'umma a zo a boye shi aje a kai shi inda bai dace ba.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta gaida Isa daga Kaduna, bari mu kuma tsallaka arewa maso gabashin Najeriya don jin batun wa'adi da gamayyar kungiyoyin kwadago na jihar Borno ta baiwa gwamnatin na makonni biyu ta sallami wani ma'aikacin jihar da aka baiwa kwangilar tantance ma'aikata tun shekaru biyar da suka gabata da aka ce har yanzu bai kammala ba. Abin ya jefa dubban ma'aikatan cikin halin kakanikayi. Daga jihar Borno ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Gamayyar kungiyar kwarigo reshen jihar Borno ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu da ta kori wani ma'aikaci da aka baiwa kwangilan tantance ma'aikata tun shekaru biyar da suka gabata da ta ce har yanzu bai kammala wannan aiki ba. Da hakan ya jefa ma'aikatansu da dama cikin halin kakanikayi. Kungiyar kwarigon ta dai gudanar da wani taro ne a ofishinta da ke garin Maiduguri da kuma ta shaida manema labarai cewa wannan ma'aikaci ya ma wuce ka'idan aiki da cewa bai yi abin a zo a gani ba kan waɗannan ma'aikata, kuma har ma ya bige da labarin nan manyar bu ga gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da tsohon gwamnan jihar Borno Senator Kashin Shatima da sakataren gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Jiddashuwa da shugaban ma'aikatan jihar Barista Simon Malgui da tsofaffin shugabannin ma'aikata guda uku a jere da kuma dai wasu manyan ma'aikatan gwamnatin jihar wanda kuma suka ce hakan ya saba doka a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati. Har ma suka nemi gwamnatin jihar Borno ta kuma bincike shi inda ya samu kuɗi dan bada wannan lambar yabo. Kamar Abdullah ma bai sadu shi ne shugaban ungiyar ma'aikata na jihar Borno game da dalilan da ya bada na neman cire baku Adamu a matsayinsa na shugaban wannan sashi da ake kira biometric unit.
Unit din da yayi wannan abin shine Ummul Abaisan da mutane suka shiga walhalu a cikin Borno state. A yanzu da nake maka magana, kudin kari na shekara-shekara da ake bayarwa domin wannan unit ma'aikata ba sa samu kudin hutu an dai an kasa samu. Akwai waɗanda suka yi retire pensioners wajen shekara biyu uku har yanzu haka ba ai kaptar naso ba sa samu. Amma wannan mutumin ya fito ya ce lalle shi yayi abin a zo a gani har ya dauki awar ya ba mutane, wannan shine ya zaburar da mu muka fita muka ce lalle wannan abin da ya ba daidai bane, kuma ya rena wa ma'aikatan Borno hankali. Sabili da haka muna kiran gwamnatin Borno ta cire shi a wannan wajen ta kawo wanda zai iya yayi magance duk abubuwan da aka soma.
Allah maganan har ma da shi gwamnan jihar Borno a cikin wanda suka karbi wannan lambar girma. Kamar da kuke kallon wannan lambar,
mun tabbatar mana shi bai san ma da wannan dalilan lambar girman da aka bayar ba. So sabili da haka wannan shine ya shiryawa kansa. To shine shi yasa muka ce gwamnatin Borno ta sa komiti ta bincika ya aka yi wannan abin ya faru.
Wannan lambar girma ne kawai saboda kamar yana gani wannan mutanen sun taka rawa, kuma yawanci ma'aikatan gwamnati ne cikin ma da shugaban ma'aikata na gwamnati na jihar Borno. Ba gani kamar ya ga sun dace ne a basu wannan lambar ya ba?
To sun dace din a mai a cikin menene? Akan cewa ba wani matsala kenan wanda yake addaban ma'aikatan Borno?
Na kuma tuntubi Alhaji Bako Adamu ta wayar ho game da wannan zargi da ake masa da ma kiraye-kirayen da ake yi na cewa cire shi daga ofishin nasa saboda sabawa tsarin ayyukan gwamnatin. Amma ya ce da ni ba zai ce komai ba a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati, sai dai an rubuta ma shugabanninsa kuma sai sun ba shi izinin yin magana. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
An gaida Haruna. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roƙi neman zaman lafiya a Najeriya. Kasar Colombia ta zarce miliyan 1 na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Haka kuma za a ji cewa akalla mutane 100 aka kama biyo bayan mummunan zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda, babban birnin Angola. Makonni 11 bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi ta takaddama, rikicin tsohuwar jamhuriyar ta Sobiyar ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa, Sibiliana Tikishokaya ta saka. Akalla mutane 100 aka kama biyo bayan mummunan zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda, babban birnin Angola. Wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya Lahadi. 'yan sandan kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga don tarwatsa zanga-zangar da ta jawo kusan mutum 2,000.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima karfe 8 agogon Najeriya kamar da caji, wato karfe 7 agogon Ghana, za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, sai injiniyanmu na yau Aisha Tisile ce yake muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Daga nan birnin Washington DC.